masana guda abin rashi guda biyu amma tsantsan tabbaya shine meye hukuncin shari'a akan gwajin jini da ake na jami ta haifu kafin daukar kafin aure rashin ta na farko idan an gano ma'aurata wanda aka yi musu baiko an gano suna da abin kwaya su ta zama daya ta AS shin za a rushe wannan baikon kuma bayan sa ne bayan sun yi aure shine rashi na biyu sai suka tarar da kansu cewa suna dauke da wannan AS din ya kasance dalilin raba wannan auren
to shi dai ka san dama akwai abubuwa da suke faruwa da dama a rayuwar ƴan adam kuma duk abinda shari'a ta bada wato izini cewa ayi la'akari da masu maganar masu khibra waɗanda suna da sun jarraba abubuwa saboda haka idan an fara aure wato an yi bincike aka tarar AS din akwai ko to lalle ba za a daura aure ba in kuma an daura aure to in sun yarda su zauna ba ƴaƴa ko kuma su yarda da wannan abin da Allah ya kaddara shikenan sai su zauna da auren su in kuma ba sa so suna iya rabuwa saboda maslahar ƴaƴa.